Kamar ko ina a fadin duniya, jamhuriyar Niger na tunawa a yau 26 ga watan Satumba da ranar da hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya ta kebe domin fadakarwa akan sawar sirri tsakanin wannan da waccan haihuwa. Shin menene muhimmancin wannan ranar ga al'ummomi musamman malaman asibiti? Ita ce tambayar da na yi wa Malam Hassan Haruna mai kula da yin sadarwa a babbar asibitin birnin Kwandi.
Yau rana ce ta kin sarri tsakanin haihuwa. Wannan rana gare mu mai muhimmanci ce domin rashin sakin sarri tsakanin haihuwa kamar ce rutsa yana kawo matsaloli da dama ga diya mace, musamman kamar diya mace ta rasa rayuwarta ko kuma yana kawo wannan yoron hitsari da cutsa da dama da yake iya sama diya mace na cikin rayuwarta kuma ta zamanto kamar ya bata mata ci gaban rayuwarta. To kaji abin da yasa ranar take mai da muhimmanci gare mu, domin rana ce wadda muke tunatar mu maza a yi kokari a bar mata su yi unhwani da asibiti, musamman ma su yi unhwani da wannan dama da yanayi na zamani ya bamu na sakin sarari tsakanin wannan haihuwa da wannan haihuwa.
Wata husaha da hukumomin ta jamhuriyar Nijar suka bullo da ita na girka waɗansu majalisu a cikin karkara domin baiwa al'ummomi mazauna karkara damar tattaunawa game da ababe da suka shahi rayukansu, ciki ko har da sawar sirri tsakanin wannan da waccan haihuwa, tsarin da ake kira a turance da maison de paysan. Na leka a irin waɗannan wuraren a cikin karkar Kawara domin jin ra'ayin mazauna karkar game da sawar sirri tsakanin wannan da waccan haihuwa.
To sunana dai Asman Muhammad. Ya haihuwan ga yaro bai iya tahiya ba, shina zawayi ga wanganan goye gabanki, ga wanganan doki kuma ga ciki, kinan kaga nan akwai matsala. Yau alhamdulillahi mata ma kai mu har gida suke iske mu ma su ne mana godiya game da wannan waye kai da muka musu bisa magani na wannan nasarar tsakanin wa da kani.
Rabi Usman, ko wannan sarari da anka gwada kamar likita ta basuwa a samu sararin aihuwa wata biye da wata, tunda ke mai aihuwa ma'aihuwarki ta huta, kai mai suna kai ko ka sheda yaro da yaro, wani ya ido ko wani, akwai jin dadin rayuwar mu a hima cire namiji.
Sawar sarri tsakanin wannan da waccan haihuwa ana iya yin sa kala-kala kamar yanda Malam Hassan Haruna ya yi mana karin bayani.
To matakai suna da dama, sai wadda ta dace ga jikin mace, kuma sai wadda suka zaba da ita da abokin zamanta ce ce mijinta. To na farko kaga muna da yan hadiya wanda muke bada, akwai allurai, akwai kuma hanya da ake ce makaran damce, sannan akwai wata roba yanzu da ake sa ga ma'aihuwa wadda kamar take ruhe ma'aihuwa, sai lokacin da aka so a aihu sai na sai a hidda wannan roba, shikenan ranan ma ya Allah ya karanta mace tana ya doka ciki.
Malam Hassan Haruna mai kula da sadarwa a babbar asibitin birnin Kwanni kenan dake muna karin bayani akan ire-iren yanda ya kamata a sasar di tsakanin wannan da waccan haihuwa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.